An kwashi sama da sa'a 1 da rabi ana musari yawo da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogen a ƙarƙashin Wale Olanisekun da lauyoyin bangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. Daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa za a daga shari'a zuwa ranar Talata 22 ga wannan wata. Ganin cewa wannan shine karo na biyu da za a burfanar da wani babban mai mukami a wannan gwamnati a bisa tuhumarsa da laifi da ka iya kai shi ga ɗaure a gidan kaso har na wasu shekaru da dama. Na tambayi ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kadi, ko yana ganin wannan yunkuri yana nufin cewa ana samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kenan? Sai ya ce,
inda mai sharhi ya duba zai ga tufanin wannan nan taliki babban al'amari ne, abu ne mai tayar da kura, mai tayar da jijiyar wuya, kuma abu ne wanda zai sa gwamnatin Muhammadu Buhari da kuma da'awar da take yaƙi da cin hanci da rashawa a kan faifai.
Amma ɗaya cikin lauyoyi 42 da suka bayyana a kotun don kare Walter Onogen mai suna Orisanje Bonu ya ce hukumar kula da ayyukan shari'a ta ƙasa ce ya kamata ta fara sauraron duk wani laifi da ake tuhumar alƙalin da shi kafin a gurfanar da shi a gaban kotu, kuma ba wannan kotun ne ya kamata a shigar da ƙara a kansa ba domin ba su da hudumin sauraron wannan ƙarar.
What we are seeing here is an approach to start the process of prosecution without giving the National Judicial Council the first right to investigate this and then send it to the proper court.
Da farin farko ma an sai hukumar kula da alƙalai na ƙasa ya samu mai shari'an da laifi kafin a gurfanar da shi a kotu, kuma ba a wannan kotun ne ya kamata a gurfanar da shi ba. Wannan kotu ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a, ba ta lokaci kawai suke yi. Bayan an ɗaga shari'an ne, wasu lauyoyi suka ɗauki kwanaye suna zanga-zangar nuna goyon bayansu ga wanda ake tuhuma.
They have done a few months ago and they will do it again. The people cannot be intimidated.
The people cannot be intimidated. The people have come to say whether they like it or not.
They take all form of intimidation. Yes. They take all form of tyranny. Yes. And we are saying enough is enough. 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 And we want everybody to know.
Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.